Mai sauraro, suna na Yusuf Nadabo Ismail, akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun Magistrate Milamba 40 karkashin mashari'a Aisha Muhammad Yahaya, inda 'yan sanda suka gurfanar da wani mutum mai suna Awwal Adam Dutse, wanda ake zarginsa da laifin fushi da makami da kuma kisan kai, wato laifukan da suka saba da sashi na 221 da kuma sashi na 298. Wato kunshin tuhumar da ake yi wa wannan matashi ya bayyana cewar akwai wani mai suna wato marigayi Bara'u Alhaji Adam, Alhaji Adamu, shine ya dauke shi akan babur wato a garin Dutse domin ya kai shi wata unguwa. Daga baya kuma sai aka ga shi Adam Awwal, wato Awwal Adam wanda ake tuhuma kenan, ya dawo da wannan mashin din yana hawa, kuma mutane suka kama bincike. Daga ƙarshe aka gano gawar shi marigayi Bara'u Alhaji Adamu, wanda aka dauke shi aka kai shi asibiti. Daga baya kuma likitoci suka tabbatar da cewar ya rasa ransa ne sakamakon soka masa wuka da aka yi. A daidai wannan lokaci tuni shi magatakardar kotun Abdullahi Bulama Fage ya karanta kunshin tuhuma, kuma wanda ake zargi ya amsa wannan laifi da ake zarginsa da shi. Sai dai da yake kotun ba ta da hurumin wato yin wannan shari'a ta fashi da makami da kuma kisan kai, tuni an dage wannan shari'ar sai ranar 1 ga watan 11 domin a sake gabatar da shi a gaban wannan kotun kafin shawara ta fito daga ofishin lauyoyin gwamnati. A daidai wannan lokaci muna jira su jami'an gidan gyaran hali su fito da shi daga kotu domin mu tattauna da shi akan wannan batu da ake yi na tuhumarsa da ake yi da laifin kisan kai. Yusuf Nadabo Ismail, akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun Magistrate Milamba 40 wadda take unguwar Zingeru.